Something welling up inside the band, ladies and gentlemen. It's almost as though we're about to become another band. All right, people. Give thanks, ladies and gentlemen. We're the Spin Doctors. Ladies and gentlemen, Eric Shapin playing with a sprained hand tonight. Give it up, ladies and gentlemen. My name is Christopher Barrett, because my parents like that name. Ladies and gentlemen, on the drums, Comas and Brendan Hill of the Blues Traveler. We're the Spin Doctors.
Da 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 da